Gwamnatin jihar Plateau ta umarci hukumomin tsaro a jihar da su yi duk mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke barazana ga rayuwar al'ummar jihar, musamman a ƙauyukan ƙaramar hukumar Bokkos. Gwamnan jihar Simon Lalong ya ba da umarnin ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Bokkos. Suka hallaka mutane hudu ciki har da basaraken ƙauyen. A wata sanarwa, gwamnan ya ce kisan mutanen ya zo ne a lokacin da suke samun rahotannin kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙauyukan Follo, Karara, Bokkos da Mongor, da kuma yin garkuwa da wasu ɗaliban makarantar All Nations wanda daga bisani jami'an tsaro suka yi nasarar ceto su. Isaac Mafuyas Johnson, kansila mai wakiltar Butura, ya mun bayanin aukuwar lamarin.
Ta Kuliyas maza hudu suka mutu ne a angwane guda biyu, sai a can Sharam ko Wang, ana kira da yare Wang, yaro ɗaya ya mutu, sai shi pastor da yana jutu.
An ce kuma akwai gidajen da aka kona ku?
Gidaje da su irin dankali da su zannuwa da komashin da komi gidaje kusan 11 da aka kone su a wancan ƙauye.
To amma yanzu wani yanayi yake ciki?
Yanzu mutane suka bar angon suna zama a daji, domin baya da za su zauna a gidan ba su san abin da zai faru ba.
Gwamna Lalon ya ba da tabbacin bankaɗo maharan da kuma tabbatar an yi musu hukunci. Shugaban ƙaramar hukumar Bokkos Joseph Gulwa, wanda ya bayyana baƙin cikinsa kan lamarin, ya kuma buƙaci al'ummar yankin kar su ɗauki doka a hannunsu.
To muna roƙon jama'a a ɗauki hakuri saboda gwamnati ta ɗauki takamaiman Lagos wanda za ta haƙarfe wannan. Kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su ba mu goyon baya domin a kawo ƙarshen wannan abun a wannan sassanmu na kusurwa gwamnati.
Kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar Plateau Farfesa Bernard Matur, wanda ya fito daga yankin, ya ce gwamnati za ta ɗauki mataki.
Unfortunately, wayansu kawai wanda ba su son peace ga baki daya ana kokarin dinkawa suna barkewa. Wannan gaskiya yana ɓata ma mutane rai, yana ɓata ma gwamnati rai.
Daga ƙauyen Fas da ke yankin Jol a ƙaramar hukumar Yamma, rahotanni na nuna da cewa mahara sun hallaka mutum guda, wasu mutane biyu da suka samu raunuka suna can asibiti ana musu jinya. Bayanai na nuni da cewa ƙauyen Mangwar da ke ƙaramar hukumar Bokkos, gidaje fiye da 20 ne maharan suka ƙona ƙurmus. A halin da ake ciki dai, rundunonin tsaro na 'yan sanda, soji, civil defense da Operation Rainbow suka ce sun dukufa wajen bincike da gano ɓata garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.